Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Miki ka muku wannan shirin a yau ranar Litinin 4 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
A jiya Lahadi, Pentagon ta ce mayakan Houthi da Iran ke mara baya a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki da makamai masu linzami na tsaron sa'o'i 5 da ya auna jirgin yakin Amurka. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya sauka a birnin Berlin na Jamus domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin Brazil da kasar Jamus. Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a Niger da su saki hanbararren shugaban kasar Mohamed Bazoum.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa wani bincike ya nuna cewa ana samun karuwar masu larurar tabin hankali a Najeriya. To ko me ke kawo hakan?
Abun da ya fi kawo wannan a yanzu zamani ne yanzu matsalar ta'amali da mugayen kwayoyi da ababen shaye-shaye. Na biyu, wuya na rayuwa, wato psychosocial difficulties da mutane suke fuskanta.
Haka kuma yayin da matsalar rayuwa ke ci gaba da tayar da hankulan al'umma, wata majami'a ta tallafa wa al'ummomi wajen duba lafiyarsu da ba su magani kyauta.
Jama'a ba su da kuɗin zuwa asibiti bale biyan magunguna, yace wannan shi yasa suka zaɓi binciken lafiyar jama'a da ba su magunguna kyauta.
To kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da safiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Lahadi, Pentagon ta ce mayakan Houthi da Iran ke mara baya a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki da makamai masu linzami na tsawon sa'o'i 5 da ya auna jirgin yakin Amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama akan tekun Bahar Maliya, inda akalla harin ya afka akan wani jirgin daukar kaya mai tutar Bahamas. Tunda jijjifin safiyar jiya Lahadi, dakarun na Houthi suka rika kai hari kan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun na Bahar Maliya, cewar ma'aikatan tsaron Amurka. Jirgin ruwan Amurka mai sunan USS Kearney ya rika kai dauki a wasu lokuta, inda ya harbo jiragen Houthi marasa matuki da suka rika auna inda jirgin yakin na Amurka yake. Ma'aikatar ta ce USS Kearney, wanda makami ne da ke lalata makamai masu linzami, ya harbo 2 daga cikin jiragen marasa matuki a wani yunkuri da ka iya ta'azzara karuwar hare-hare na ruwa a yankin gabas ta tsakiya da ke da alaka da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas na tsawon kusan watanni 2. Ba a dai lalata jirgin ruwan na Amurka ba. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya sauka a birnin Berlin na Jamus domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin Brazil da kasar Jamus a shekaru 8 a kokarin da manyan kasashen Latin America da Turai suka fara na wato masu karfin tattalin arziki ke kokarin farfado da dangantaka tsakanin su. Tun bayan da ya saki koma bisa karagar mulki a watan Janairu, Lula da Silva ya rika kara da kasashen duniya da zama maido da martabar Brazil a idan duniyar bayan shekaru da aka shafe na maida kasar saniyar wari a harkokin diplomasiya karkashin gwamnatin abokin hamayyar sa tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro. Ana san Luiz Inácio Lula da Silva ya ci abincin dare tare da takwarorinsa masu sassaucin ra'ayi da shugaban Jamus Olaf Scholz kafin taron tuntuɓar na yau Litinin. Shugaban Scholz na Jamus shi ne shugaban kasar waje na farko da ya zarci shugaba Lula a Brazil makonni kaɗan da rantsar da shi. Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a Niger da su saki hanbararren shugaban kasar Mohamed Bazoum sannan su bar shi tafi zuwa wata ƙasa, cewar ministan harkokin wajen Najeriya. Yanzu haka dai Najeriya ce ke shugabantar kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS ko kuma SADEAO, wadda ta zarga wa ƙasar Niger ɗin jerin takunkumai sakamakon juyin mulkin na watan Yuli da ya kifar da gwamnatin Bazoum. Kungiyar ta ECOWAS ko SADEAO ta rika neman a gaggauta maida Bazoum bisa kan iko, haƙar da ta gaza cimma ruwa, inda sojojin suka ci gaba da tsare shi suka kuma ce sai nan da shekaru 3 masu zuwa ne za su maida ƙasar ga mulkin farar hula. Ana sauraron labarai ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To in an jima kaɗan, Hawwa ta sake da labarai. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda masu ruwa da tsaki a fannin larurar taɓin hankali suka gudanar da wani taro don tattauna ƙalubale tare da neman hanyoyin warware matsalolin da ake fuskanta da ke janyo karuwa masu larurar tabin hankali da ke neman zaman ruwan dare a Najeriya. Wakilinmu Haruna Daudabiu na dauke da karin bayani.
Wannan taro da gudana na kwanaki shida a garin Maiduguri a kuma asibitin masu taɓin hankali da ke garin Maiduguri ya yi nuni da cewa akwai karuwar masu taɓin hankali saboda dalilai daban-daban da jama'a ke fama da shi da ya haɗa da shaye-shaye da matsalolin damuwa da ma wasu matsalolin na gado. Professor Tai James Obindo shi ne shugaban wannan ƙungiya wanda ake kira Medical Directors na asibitocin da ke fama da masu taɓin hankali a Najeriya da kuma ya karanta bayanin bayan taron kamar haka.
Just about 25%. The insurgencies, kidnappings, and all that, the figure had increased.
Yace akwai kididdiga kamar kashi 25 da aka bayar a kasar gaba daya kuma shekaran 2026. Yace amma saboda wannan ta'addanci da kuma batun garkuwa da mutane da masu ran tashin hankulan wannan kididdiga ya karu. Professor Ibrahim Wakawa shine shugaban asibitin masu tabin hankali dake garin Maiduguri wanda kuma yayin garin haske game da bayanin taron nasu kamar
yana so in bada dan takaitaccen tarihin wannan kungiyar. Ya kai shekara 60 tun kafa Najeriya da ake da wannan kungiyar, sannan kuma lokacin da aka fara aikin jinyan masu taɓin hankali ko na kwakwalwa a Najeriya, mun gaji dokoki ne da shugabanninmu na mulkin mallaka suka bar mana. Alal misali, mara lafiya na kwakwalwa ana mishi gani ne da kyama da tsangwama, sannan mara lafiya na kwakwalwa sai kaga an daure su da chain, wasu kuma a kai su waje da ko dabba ba zai zauna ba. Wannan sabon tsarin kundi yana nuni ne ga a karrama dan adam wanda yake na kwakwalwa, sannan kuma yana nuni ne da a kare haƙƙinsa. Ka san shekaru kusan 15 da aka yi wani bincike ya nuna cewa ɗaya daga cikin kowane mutane biyar na dan Najeriya yana da dan matsala. Wannan matsalan ba yana nufin bane mutum ya kasance ya zare gabaki ɗaya ko ya zama mahaukaci. Yana nufin alal misali ba za ka samu barci ba, yana nufin alal misali kullun kana cikin gaba da tashin hankali, yana nufin misalin alal misali abinci ba za ka ci yanda ya kamata ba, sannan kuma gaba ki ɗaya ba ka samun kwanciyar hankali. A cikin shekaru 5-6 da suka shige an samu karuwan yawan mutane da suke fama da irin wa'annan cututtuka.
Kaman kun yi la'akari da wani jinsi ne suka fi yawaitan fama da wannan matsaloli ko mata ne ko maza?
Mun yi la'akari da jinsi da suka fi kamuwa. Alal misali wajen cuta na damuwa ko depression, mata sun fi kamuwa da wannan cuta.
Sankare da ƙarshe, kamar kun yi la'akari da mutanen da suka fi kamuwa da wannan, wani irin abubuwa ne yake kawo musu irin wannan cututtuka na taɓin hankali a cikin mata da maza?
Na, mun yi la'akari. Ban abun da ya fi kawo wa'innan a zamani ne yanzu matsalan ta'amali da mugayen ƙwayoyi da ababen shaye-shaye. Na biyu, wuya na rayuwa, wato psychosocial difficulties da mutane suke fuskanta. Alal misali, kawo mai na rayuwa ya yi tsada, samun kuɗin la'akari shi yana da wuya, yadda komai farashin komai yake haurawa a dukkanmu magidanta ne. Sannan na biyu, mun yi la'akari da cewa akwai matsalar rashin aikin yi. Za ka ga mutum zai gama makaranta yana da duk wani ababen da ya kamata ya samu da za a yi aiki, sai ya kasance cewa ya kwashi shekaru fiye da 10 baya da abin yi. Duka wannan ababen mun yi la'akari da su.
Professor Ibrahim Wakawa kenan, shugaban asibitin masu taɓin hankali da ke garin Maiduguri, ke ƙarin haske game da matsalar masu taɓin hankali da kuma hanyoyin da za a magance wannan matsala. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, a gaida Haruna Daudabiu, hadin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi, Isra'ila ta bayar da wani sabon umarni ga Falastinawa da ke warwatsa a kudancin Gaza da su fice daga yankin, yayin da yaki ke ƙara ƙazanta bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da dakarun Hamas a ranar Juma'a. Isra'ila ta shaidawa Falastinawa cikin harshen Larabci ta shafin sada zumuntar zamani na X da Facebook cewa yin biyayya ga umarnin ficewa daga yankin ita ce hanyar tabbatar da samun tsaron rayukan ku da na iyalanku. Tuni dai dama tun a farkon fara yakin na Isra'ila da Hamas na kusan watanni biyu a yanzu, Isra'ilan ta umarci Falastinawa da dama da ke arewacin Gaza da su kama gabansu su fice daga yankin. A alwashin ta na ƙara ƙaimi a hare-haren da take kaiwa a yankin. Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da ke zaune a yankuna 34 da ke kudu maso gabashin birnin Khan Yunis da su san inda dare musu, inda suka doshi sansanin da ke almawasi mai arzikin noma da tuni ya riga ya cika ya batse da ke kusa da kogin Mediterranean. A jiya Lahadi ne jami'an ƙasar Ukraine suka kaddamar da bincike kan zargin cewa dakarun Rasha sun kashe sojojin Ukraine da suka miƙa wuya bayan samun hotunan faifan bidiyo a kafar sadarwar zamani ya nuna inda aka harbe wasu dakaru biyu sanye da kakin sojojin Ukraine a jikinsu. Ofishin mai gabatar da ƙara ya yi ƙarin haske ta kafar Telegram a jiya Lahadi cewa faifan bidiyon ya nuna wani ayarin sojojin Rasha sanye da kakin soji suna harbin wasu sojoji sanye da kakin sojin ƙasar Ukraine da ba sa ke da wani makami a lokacin da suke miƙa wuya. Faifan bidiyon ya fara bayyana ne a ranar Asabar a wata kafa sadarwar tashar Telegram da ake ce ma Deep State da ta yi suna a ƙasar ta Ukraine da ke bibiyar yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Faifan bidiyon ya nuna sojojin da suka miƙa wuya, ɗaya daga cikin su hannun shi a sama yana tafiya da rakiyar bindiga gab da gab inda ya kwanta ƙasa kafin wani rukunin sojojin Rasha su bayyana su buɗe musu wuta. Rasha dai bata ce ufan ba game da lamarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da ake fuskantar wani yanayi na kuncin rayuwa a Najeriya, majami'ar CAC ta tallafa ɗaruruwan mutane ta hanyar duba lafiyarsu tare da basu magungunan da suke bukata don samun musu da ɗan sauki a wannan rayuwa. Ga wakilin Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani.
Church in Christ Apostolic Church CAC ta taimakawa ɗaruruwan mutane musamman talakawa da magunguna na cututtuka iri daban-daban bayan da likitocin cocin suka binciki lafiyarsu a filin wasar Obafemi Awolowo Stadium da ke Ibadan. Shugaban cocin CAC Pastor Gbolagade Jacobs ya ce sun yi la'akari da yanayin ƙasarmu na rashin kuɗi ga jama'a kuma ga wahala.
When we look at the situation of the country, see how people are suffering, and it's not just only that people are suffering not just to eat. We could see that the health of our people is really, really poor. It's really bad.
Pastor Gbolagade Jacobs ya ce da suka lura da halin da ƙasarmu take ciki, suka ga mutane suna wahala, ba wai suna wahala saboda abinci bane, sai suka gano cewa lafiyarsu ma ta taɓarɓare, abin baya da kyau, jama'a ba su da kuɗin zuwa asibiti bale biyan magunguna. Ya ce wannan shi yasa suka zaɓi binciken lafiyar jama'a da ba su magunguna kyauta. Pastor ya buƙaci jama'a da suka same zuwa wajen binciken lafiyarsu kuma aka ba su magunguna da su yi amfani da su kamar yadda likitoci suka tsara musu. Babban likitan da ya jagoranci aikin binciken lafiyar jama'a da ba da magunguna, Dr. Doze Kosoko, ya ce a sakamakon irin halin da ƙasa ke ciki, mutane da yawa idan jikinsu bai taɓu ba to ƙwaƙwalwarsu ta taɓu. Ko da yake mun sa'a, Allah ya taimaka mun binciki lafiyar mutane da yawa, mun ba su magunguna.
Because of the prevailing situation, especially in the country now, many people, if they are not physically affected, they are mentally affected. God help us, we've been able to, you know, attend to quite a number of people.
Wata da aka yi wa binciken lafiyarta, kana aka bata magunguna, ta nuna jin daɗi da godiyarta ga cocin CAC.
Sinana Abofe Dijegede, Pastor Gbolagade Jacobs, a ba ni amfani da wani doctor a wurin church na. Mun yi checking blood, ido na, an ba ni magani, different magani, akwai wani na ruwa. An ce ina gama da magani ya kare in dawo a wata daya zan ba ni wani kuma. Pastor Jacob ya yi daidai, ngode. Ngode da pastor da doctor sun ba ni duka alasabar albarka.
Da aka cikin jikinki aka baki magani, ke ji daɗi?
A na yi daɗi, a yi haɗi sosai. Maganin ya kare ya ce in zo karba wani kuma.
To me za ki gaya ma wannan pastor da wannan cocin na CAC.
Allah sai bada albarka. Ngode pastor, ngode da doctor, ngode church CAC.
An dai dauki kwanaki uku ana binciken cututtuka da lafiyar mutane kamar hawan jini, ciwon ido, ciwon suga da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To a gaida Hassan Umar Tambol. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 225 zangon FM. A nan Washington DC agogo na cewa karfe 12:15 na dare. Yanzu kuma sai mun hada shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum da bukarin take haƙin dan adam. Cikin shirin za a ji yadda ma'aikatan hukumar yiwa kamfanonin rijista CAC suka yi shagalin samun sabon shugaba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin zai duba dalilan da ke bayyana da naboyi da suka sa ma'aikatan hukumar yiwa kamfanonin rijista ta Najeriya Corporate Affairs Commission suka yi gangamin nuna farin cikin rashin sabuntawa tsohon shugaban hukumar Barista Garba Abubakar sabon wa'adi bayan shafa shekara 3 da wata 9 kan kujera. Hukumar yiwa kamfanonin rijista na daga cikin manyan cibiyoyin da ke samawa gwamnatin Najeriya biliyoyin naira, don haka ake daukar duk wanda aka nada shugaban hukumar da cewa ya samu wuri ko ma'aikata mai tsoka. Yayin da ma'aikata a hukumar sufuri ta birnin Abuja suka yi gangami tare da fashewa da kuka don takaicin yadda minista Wuke ya cire daraktansu tare da wasu daraktoci na sassa 21. Ma'aikatan hukumar yiwa kamfanin rijista sun yi dafifi a gaban ofishin hukumar a unguwar Maitama, inda suka yi tarayyaraye da bushe-bushe don murnar rabuwa da Barista Abubakar. Shugaban kungiyar ma'aikatan da suka yi shagali a gaban hedkwatar hukumar Abuja kuma Dr. Ibrahim Kirfi ya ce yanzu za su iya fatan samun ingancin aiki. Yana mai suka tsohon shugaban da son zuciya da danna haƙoƙin ma'aikata.
Wato har da Allah ranka da yau yana daya daga cikin ranan da nake farin ciki sosai, ba don wani abu ba, don adalcin da shugaban ƙasar Najeriya President Bola Ahmed Tinubu ya mana a Corporate Affairs Commission. Allah ya jarbe mu da wani wanda ya fi kowa moran Corporate Affairs Commission. An dafa masa amai duk gatin da kasai na yi wa mutum, ba wanda ya taba samun gata ya shi. Da muna tsammani an zaba daga cikin gida, an bashi shugaban ma'aikatanmu akan ya san matsalolinmu, za mu samu alheri abubuwan da ya kamata hakki na ma'aikata za a ba su. Sai Allah jare mu da shidin ashe, Allah jare mu bakin hasadibin mugu ne wanda ba su ga ci gaban wani. Dan an takaita maka ko kikkiawar riga ka saka ka dogune saka zan abokin gabansa. So ya ina daya ya tukunna shekara 13 Corporate Affairs Commission bata saba samu karin salari ba, sai dai ragewa. To mun yi ta korafe lokacin gwamnatin Buhari, ga daransa akwai wani yaron da ke cikin Baro wanda shine biyan Bare Tunde. Duk bata kalan da yayi wannan tunne shi yake zuwa ya ware masa, ya hana koransa. To Allah ya kama ni gwamnati mai jin magana, mai jin kukan jama'a. Gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, Allah ya sa ya kore shi kuma ya kawo mana shugaba da yake shugaba matashi.
Shi ma ma'ajin kungiyar ma'aikatan Komar Shamsuddin Umar Dungus ya ce tsohon shugaban ya soya masa wajen aiki da manufar da bata dace ba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sunana Comrade Shamsuddin Umar Jongur, ni ne treasurer na ma'aikata, ma'aji na ma'aikatan na union na ma'aikatan register company. Alalalika hakika muna murna ne da canjin shugaba da muka samu. Shekaran mu 3 da wata 9 muna cikin kurkuku, babu karin girma, babu walwala, babu wannan taimako da ake yi na bawa ma'aikata bashi. Babu duk wani abu na ci gaban ma'aikata a ƙarƙashin mutumin nan. Har yanzu maganar da ake yi daga birnin Kebbi na shigo, ni ne ma'aji amma ya tura ni birnin Kebbi shekara na 3 da wata 8 a birnin Kebbi. tun da ya zamanto yana yaki da ma'aikata ya tura ni birnin Kebbi, yanzu daga birnin Kebbi na shigo.
Wani laifi kai ko kuma da wani laifi aka same ka aka tura ka can Kebbi?
Wallahi ban yi laifin komai ba, ka hasalama da aka kai ni birnin Kebbi ba ni da aikin yi, sai dai in tashi in yi bacci in zauna ba aikin yi. Kuma mu dukkan mu da ya tura mu birni ya yi mana transfer sama da mutum 50 ba mu da aikin yi, ya hana mu schedule, ya ce zai yi ba da mu ba, gwamnati na biyan mu ba ma aiki. Shi yasa yanzu muke murna za mu zo mu kawo taimako mu gyara gidanmu din da aka lalata mana.
Wato wata matsala, yawanci za a yi fatan sauyin shugabanci zai iya kawo wata nasara, sai ya zo ga kuma wata kila gara ma je da hukumi, sa kuke ta murna haka?
Eh to wallahi ni dai na ga mutane a duniya na yi aiki da su, amma ni ban taba ga mutum irin Alhaji Garba Abubakar ba, mai hasada, mai hana ci gaba, mutumin da riga in ka canja sai ya tambaya ina ka samu kuɗi. Wallahi ban taba ga mutum irin shi ba. To fatan mu idan Allah ya ce maka mutum irin wannan, bayan tsanani inji Ubangiji sauki na zuwa, so muna fata sauki ya same mu insha Allah.
Shi fa dan gidan Abubakar ta fa balewa ne ma gaba daya.
To bari in baka wani labari da ya faru a inda aka taimaka mishi. Aka cewa wadda za su taimakawa wannan mutumin ba mai son jama'a ba, kar ku taimaka mishi. Sai wanda shugaban ya ce musu, wai ai jikan tafa balewa ba zai ki mutane ba, budan bakin jama'a da ke zaune fadarsa, sai suka ce ranka daidai dan annabi Nuhu ba zai shiga aljanna ba, sai ya ce na yarda. To kuma gashi nan Allah ya tabbatar da abin ya faru. Duk inda shugaban nan yake ya ji ni, in ya ji ni ya san cewa an yi haka a fadarsa.
Ma'ana ku dai kuna ganin alakarsa da shi marigayi da Abubakar Tafawa Balewa ba ta amfane shi ba?
Ba ta amfane shi ba, wallahi Allah ya ji kan Abubakar Tafawa Balewa, Allah ka yi masa rahama. Mun san zuriyarsa mutanen kirki, amma sun samu zakka mutumin da bai san halal ba. Shi ne kadai, amma wallahi muna daraja gidan nan, muna ɗaukaka darajan, kullum muna yi wa Abubakar Tafawa Balewa, Allah ka kai haske kabarin shi. Amma shi Alhaji Abubakar Garba, muna da addu'a gare shi guda ɗaya, abin da ya yi wa ma'aikatan CAC Allah ya yi mishi, in ya yi mana alkhairi ya ce amin.
Muryar Amurka ta tuntuɓi AG Abubakar don jin martaninsa, inda ya ce ba zai ce komai ba, amma ya yi amanna da cewa yana da shaida mai kyau a duk inda ya aiki. Dan haka a tuntuɓi jami'an labarin hukumar. Ga 'yar amsar da ya bayar.
Yafi Hajiya, kun abin da ke yi a ƙasan nan, wani zai yaba maka, wani zai keep size naka. Duk records, duk aikin da na yi, duk actions na wadda na yi, I did in official capacity. Kin gane?
Na gane.
So kuma all my actions are documented. In my those allegations against me, they are all documented. So kai akwai investigation against me. Me a baya ba su kai ba, ba wurin da ba su kai ni ba a baya. Bayan da ba su je ba, sun yi petition president ne, EFCC ne, ina ne, duk an bincika, nothing could be found against him. So ni ku samu official spokesperson, I will send you his number.
Jin haka ya sa shirin ya tuntuɓi Rashid Mahi, jami'in labarin hukumar ne da ke cewa ba wani tasiri da gangan ma'aikatan ya yi.
Sai wannan hukuma ta CAC ta da ma'aikata wajen sama da 1,000, kuma da ka zo bai zama da kaga ko da 200 ba a cikin sama da 1,000 nan. To kuma duk wanda aka ce maka ya yi shugabanci, musamman a matsayinsa na shugaba na irin wannan hukuma da sai ke da girma kamar CAC, zai yi a ce kowa ya so abin da ya yi. Amma mutanen 'yan Najeriya da kuma kai kanka ma ka san cewa wannan sun da ya zo a iyakacin lokacin da Allah ya kaida masa ya yi arwa din sai kare a wannan hukuma ya yi namijin kokarinsa wajen gyara ita ayyukan aikace-aikacen wannan hukuma. Yawanci abubuwa an maida su ana yin ta fannin yanar gizo, wanda da ka san ke su nan kawai ka ce ciwon su za ka yi kamar kasuwa da ciwon su, amma abubuwa sun canzu. Yanzu kana kwance a ɗakinka, za ka yi rijistar kamfani daga ko ina da ƙasan a duniyan ba tare da wani ka samu abin nan, sannan ba tare da ka yi mu'amala da wani ma'aikacin wannan hukuma ba. Da can waɗansu daga cikin ma'aikata suna samun dama, suna haɗuwa da su kastomomi da sauransu, waɗansu na akwai irin abubuwan da ake dama haka da kistaf daga an kai su yi jiri da suna ba da shaida da sauransu, amma duk wani abubuwan su rabu a gefen mu akwai wurare da dama aka yi signature na ƙarya a zo a shigar a cikin ita wannan manhajar yanzu a cikin ita wannan hukuma a shigar don a yi rinsa wannan kamfani, amma yanzu duk wani na kawo su babu su. To kaga dole ko akwai mutane da dama wanda yake ba su yi haka ba. Sannan waɗansu su kuma wani alal misali tana aiki ko alal misali a nan Abuja an ce ma to an kai ta ta je ta aiki a Bauchi, ko ne yana aiki a Bauchi an ce masa ya zo Abuja sai ta shi ba ta samu sanadin da haka ba. To ire-iren su irin waɗannan da waɗansu ma wanda yake suna da abubuwa da ya shafi maganan suna da kesin su wanda ya shafi suna gaban kaman kuliya ba a zanen ba wani ma kaman shugabannin wani shugaban da ya zo ja wani abin a yanzu haka an ɗan da yana dakatar an dakatar da shi ma daga cikin wannan hukuma.
Kana maganan Ibrahim Kirfi ne?
Eh to ba dai sai na kira wani suna ba dai amma dai akwai dai wanda ya daga cikin su wanda an dakatar da shi kuma kai in kana so in kira sunan ma zan iya kira Ibrahim.
Eh ka kira suna?
A yanzu haka eh yanzu haka yana dakace. A yanda nan suna a hukumance hukuma ce ta dakatar da shi ba wai sai ga bakan ne dakatar da shi ba. A hukumance ne su dakatar da shi. To kaga wanda aka dakatar da shi a hukumance ai na gaba kamar da shi ya zo ya tara wani mutane ya zo ko kuma in ya tara mutanen ma to kaga za ka iya gane dalilin da ya sa.
Wato Rashid Mai kafin ka ci gaba wato abinda suka yi zargi shine shi AG Abubakar kusan albasa ce ba ta yi halin ruwa ba kasancewa sanadikan ta ba balewa amma sai ya tsawo gaba da mutane ga ɗaukar gulma kamar mata haka yake.
To gaba da mutane suka faru irin gaba ai gaba jinsi ne to ba san wani irin gaba suke magana ba idan yana gaba da wani wanda yake sati fayil ai gaba ai wannan ya yi daidai. In ko yana gaba da wanda yake ɓata harkan bai so aiki da daidai ai wannan yana kan bisa ƙa'ida ko ba gane ba idan yana gaba da wanda bai zauna ya yi aikinsa ai wannan yana kan ƙa'ida wanda kuma shi ne abin da su ta fi ƙwalewar ma suka yi yaƙi da shi a ranar su da gaskiya tsaya kan gaskiya da ainihin riƙon amana ba sa cin amana ba sa abin to shi ne abin da zai sa ki na.
Masu sauraro kun dai jiyar da kaya kuma abin da ya sabo ake nan a shirinmu na yau sai akasance da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. Yanzu kan a madadin Nasiru Adamu ya laikaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumi ke cewa mu kasance lafiya. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sakon.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya. Kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausaservice@voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
To amin. Don na koma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaici.
To Sarfilo a takaice a jiya Lahadi ne Pentagon ta ce mayakan Houthi da Iran ke marawa baya a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki da makamai masu linzami na tsawon sa'o'i biyar da ya auna jirgin yakin Amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama akan tekun Bahar Maliya inda akalla harin ya afka kan wani jirgin daukar kaya mai tutar Bahamas. Tunda jijjifin safiyar jiya Lahadi dakarun na Houthi suka rika kai hare-hare akan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun Bahar Maliya cewar ma'aikatar tsaron Amurka. A jiya Lahadi shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya soka a birnin Berlin na Jamus domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin Brazil din da kasar Jamus a shekaru takwas a kokarin da manyan kasashen Latin America da Turai masu karfin tattalin arziki ke yi ne kokarin farfado da dangantaka tsakanin su. Tun bayan da ya sake koma bisa karagar iko a watan Janairu Lula ya rika kara da kasashen duniya da zimmar maido da martabar kasar Brazil din a idan duniya bayan shekaru da aka shafe na mai da kasar wasaniyar ware a harkokin diplomasiya karkashin gwamnatin abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro. Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a kasar Niger da su saki hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum sannan su bar shi ya tafi wata kasar cewar ministan harkokin wajen Najeriya. A yanzu haka dai Najeriya ce ke shugabanta kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko sai da yawo wadda ta zagawa kasar Niger din jerin takunkumai sakamakon ji mulki na watan Yuli da ya kifar da gwamnatin Bazoum.
To madalla masu sauraro A nan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shirin da masurin shirye-shiryen mu na baya, sai a ziyarci shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hauwa Sharif ta ni gabatarwa, da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Musa Nelson. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa salamu alaikum.